is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 17.25 da kuma mita 60. Masu sauraro a Jamhuriyar Nijar ana iya sauraron waɗannan shirye-shirye kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da download da kuma Nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya, za ku ji ra'ayin wasu 'yan Najeriya albarkacin wannan ranar bikin samun 'yanci. Ƙungiyar UNESCO kuma za ta taimakawa gwamnatin jihar Oyo. Sannan kuma an horar da 'yan jarida a Jamhuriyar Nijar. Akwai rigakafi, tambarin lafiya da sharhin wasu jaridan kasar Ghana.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Gwamnatin Burkina Faso ta ce tana nan tana da labarin janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin da bai yi karko ba don mika wuya. Wannan magana ta fito ne kwana ɗaya rak da ya nemi mafaka a wani ofishin jakadanci a babban birnin kasar. Sanarwar ta ce ana kan hanyar kulla yarjejeniya da shi General Gilbert Diendaya, wanda ake sanya mika wuya ga hukumomin da suke mika mulki. Sanarwar bata nuna takamaiman a ofishin jakadancin da yake ba, sai dai rahotannin Reuters sun ce yana nan a ɓoye a wata harabar ofishin jakadancin Paparoma a birnin Wagadugu. Gwamnati ta ce sai dai da sojojinsu suka caji sansanin, sannan suka duba a inda ba su same shi a wurin ba. Da yanda da shi ya jagoranci waɗannan mutane kafin aka cire shi a makon jiya, sannan suka kwace sansanin su bayan gajeriyar fafatawa. Sojojin kasar na neman RSP da su ajiye mukamansu a matsayin ɓangaren yarjejeniyar sasantawa. General Gilbert ya bayyana a wani gidan rediyo a shekaran jiya Talata, yana kira ga sojojin da ke biyayya a gare shi da su ajiye makamansu.
Shugaban Falasɗina Mahmud Abbas a jiya Laraba ya kira ga duniya da su baiwa Falasɗina kariya. Shugaban Falasɗina ya yi wannan kiran ne a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce Falasɗina ba za su ci gaba da mutunta tsohuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a Oslo ta shekaru 20 a tsakaninsu da Isra'ila ba. Ya zargi ƙasar Yahudawan da ƙin sakin fursunoni Falasɗinawa yayin da take gina sabbin matsuguni a yankin gabar yammacin kogin Jordan da gabashin birnin Kudus. Ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ya datsa wannan yarjejeniyar da Isra'ila, sai dai bai ce komai ba game da haɗakar sojojin da aka ce sun yi da Isra'ila don yaƙar mayaƙan Hamas. Wannan jawabi na Abbas ya ja hankalin Isra'ila cikin gaggawa, inda Prime Minister ta Benjamin Netanyahu ya ce wannan jawabi ne na yaudara, sannan kuma zai ƙarfafa ɓanna a gabas ta tsakiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. Amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin taron dangin da ke yakar 'yan ta'addar ISIS tare da cilla rokoki ta sama a kan sansanin 'yan ƙungiyar ba tare da yin la'akari da gargaɗin Rasha ba, wanda ta ce Amurka su kauce wa sararin samaniyar Siriya saboda fara ƙaddamar da nasu kai harin ga 'yan ƙungiyar ta ISIS don mara gwamnatin Siriya baya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby shine ya bayyana haka. Ya ce jami'ai a Bagdad sun sanar da ofishin jakadancin Amurka da ke can ne a ƙurarren lokaci game da kai harin saman ga 'yan ISIS. Kirby ya ce Amurka za ta ci gaba da jagorantar yakin taron dangin a Iraki da Siriya kamar yadda aka tsara, har sai an murƙushe 'yan ta'addar ISIS. Wata majiya da ba a ambaci suna ba a ofishin tsaro na Pentagon ta ce rundunar taron dangin ta hari birnin Aleppo da ke arewacin Siriya a jiya Laraba.
Jiya Laraba, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya buƙaci duniya ta fuskanci matsalar 'yan gudun hijira cikin basira da tausayi da kuma nuna ƙarfin zuciya. Mista Ban ya faɗi haka ne a wajen taron ministoci 70 da aka yi a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa watan wata rana nasara ba ta masu gina katanga da haifar da tsoro ba ce, ya jaddada buƙatar samun haɗin kai tsakanin ƙasashen da abin ya shafa da kuma sakawa a cikin ransu cewa suna ceton rayukan al'umma ne. Babban sakataren ya ƙara da cewa idan kuwa ba haka ba, to a ƙarshe masu safarar mutane su ne za su samu riba. Da yake buɗe taron a farkon wannan makon, Mr. Ban Ki-moon ya buƙaci Turai da ta ƙara himma, ya kuma yi kira ga al'ummar duniya da su magance hanyoyin da ke haifar da gudun hijira, ciki har da yakin basasar Siriya da kuma ta'addanci da rashin zaman lafiya a ƙasar Afghanistan. Ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu tare da na yankin Gulf sun yi alƙawarin ba da taimakon dala miliyan 1,800 wanda za su bai wa cibiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita kuwa ƙasar Japan a ƙashin kanta ta ba da sanarwar ba da tallafin dala miliyan 110 wato 810. Labarin duniya kenan, kuka gama ji. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya samu mana ra'ayin wasu 'yan Najeriya a birnin Eko dangane da bikin cika shekaru 55 da samun 'yancin Najeriya.
My name is Kopa Adeleke Norain, serving at from Obafemi Awolowo University Ile-Ife. Talking about Nigerian independence since 1960, what I feel about it is that we gained independence by name, but not by its real meaning, because we have not been really enjoying the real benefit of independence.
Yace sunana Adeleke Nuraini. Ni ina ganin a samun yancin kan da muka yi a shekara 1960 suna ne kawai. A zahiri ba samun yancin kai bane, mun kuma muna yi wa kanmu mulkin mallaka. Maimakon mulkin ya kasance na jama'a domin jama'a, sai abin kuma ya juye ake gudanar da shi na san kai.
Even the independence itself is now becoming, is now acting against us.
Mu dai gaskiya tunda aka yi tsarin na independent din an samu karuwa kowane regime. Amma gaskiya fi sabili layi iri wanga regime da ya wuce nan, ba mu fatan iri wannan regime ya zo Nigeria kuma. Dan abubuwa da dama gurbata abubuwa, yanzu kuma muna so shi wanda ya zo wannan yanzu shugaban kasar namu general, Allah shi tamake shi, shi yana da niyan yin abubuwa. Kuma mu ma mu karfin gwiwan da za mu iya yi masa shi ne addu'ayi. Wannan addu'an shi ma ya samu ministoci na kirki su zo, kar su zo su zama irin mutanen jiya. Shi can sama ta yi kyau, muna fatan kasan ma za ta yi kyau. Amma in can saman bai yi kyau ba, to bayan ma duk zai gurbace, Allah shi kiyaye.
Alhamdulillahi, fatana ga wannan kasa, godiyarmu ga Allah, ga Allah ya kawo mana Baba Buhari. Fatanmu muna masa addu'a, gyara mana kasa, domin mulki na baya sun ruguza mana ƙasa, to kuma tunda Allah Ubangiji ya kawo mana, to alhamdulillah, tunda daga cikin muna maganan kwana uku, wata uku ko kuma kwa wata biyar haka, to alhamdulillah akwai abubuwa da yawa wanda na ci gaba. Ba za ma ka yi ambaton su ba don ka tawo tattalin arziki ko kuma rashin yaƙi da cin rashawa ko kuma maganar lantarkin nan, kai abubuwa ga sunan dai wanda za ka gani. Ga dai abubuwa ci gaba ga hinan ya ɗauko, Allah bai taimake shi. Amma baya muna Najeriya mu fatan zaman lafiya.
Yanzu dai fatan 'yan Najeriya shi ne ganin cewa ƙasar ta kasance a turba madaidaiciya na gudu tare a kuma tsira tare. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos, Najeriya.
Mun gode Babangida. Daga can jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya kuma, wakilin sashen Hausa Salimu Muni Barmai ya aiko da rahoto akan wani taron horon 'yan jarida.
Makasudin wannan taro da ya samu halartar 'yan jarida sama da 30 daga gidajen rediyoyi da talabijin daban-daban shine tunatar da su irin rawar da ya kamata su taka don ganin an kiyaye dukkan wata tashina-tashinar da za ta kawo rudani a lokacin zaben da Nijar ke sa ran gudanarwa baɗi, in ji Ali Usaini Suntalma, mataimakin shugaban hukumar sadarwar Nijar CSA.
Zan mu je zaɓe cikin ƙasarmu shekara mai fara ta baɗi. Kamar yadda kowa sani, aikin jarida ba a hasana wuta, sai dai a samu hanyar da za a kwantar da hankalin jama'a, saboda jama'a kuke aiki. Haƙƙin jama'a wannan shine bisa da komi. Kuka sa haƙƙin jama'a a gaba, kuka sa ƙa'idodi da dokokin da yake kai aikinmu na jarida, to na tabbata bakwayin kuskure. Kenan ku bakku iya ku zama karen farauta wani, bakku iya ku zama ƴan garuwan wani. In an so a sa kiya aikin ku ba da labari da aka tace da aka tabbata a ba al'umma.
ƴan jaridar da suka halarci wannan taron horo na tsawon kwanaki 9 sun bayyana cewa sun samu darasi sosai daga Mr. Henry Vell, wani ƙwararren ɗan jarida da aka gayyato takanas daga ƙasar Faransa.
Sunana Abdul-Jalil Alhaji Sama, ɗan jarida ne a radio da television gaskiya wanda yake a birnin Damagar. Wannan lokaci da aka ɗauka na a ba ƴan jarida horo, wallahi yayi daidai saboda ƴan siyasa da alamu sun shiga yakin neman zaɓe tun daga yanzu. Yanzu wannan zaman horo ya samu koyi abubuwa da yawa. Mun ƙara ƙurewa, basa menene ya kamata mu bi na mu samu mu aikin mu tsakani da Allah, mu yadda al'umma za ta ci moriyar aikin da muke.
Sunana Samira Ibrahim Sabu. To ni tun yanzu dai wanda ya koya min daga nan da ni diba inda nike yin daidai da ba daidai, kuma ga magununukan da ni ji yayi ma sauran bisa ga aikin su, na gane ni ma yanda zan kara shi ga aiki na dan iya yi aikin kyawu.
Hukumar sadarwar Jamhuriyar Nijar CSA ta sha alwashin yadada makamantan wannan horo zuwa sauran yankunan kasar kafin nan da zuwa lokacin kaddamar da yakin neman zabe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule daga can birnin Badin, kuma wakilin sashen Hausa Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoto.
Hukumar ilimi da al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya UNESCO za ta tallafa wa jihar Oyo ta yaƙi jahilci. Shugaban tawagar masana ilimin manya na hukumar UNESCO Mr. John Edene ya furta hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ziyara a ofisinsa da ke Agodi, Ibadan.
We are here in our state to reinforce UNESCO for support to adults and youth literacy in your state. Adults and youth literacy is conceived as the basis of economic and cultural development.
Mr. John Ede ya ce sun zo jihar Oyo ne domin su haɗa kai tare da bada goyon baya ga yakar jahilcin manya da matasa a jihar, saboda ilimin manya yana taimakawa wajen ƙarfafa tattalin arziki da cigaban al'adu. Mr. Ede ya ƙara da cewa UNESCO tana amfani da yekuwa ta hanyar gidajen rediyo wajen ilmantar da dimbin jama'ar da ba su son zuwa ajujuwa don ɗaukar darussa. Shi ko gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi cewa ya yi.
Education, knowledge has been the foundation of their development. The more literate we have, the better for the society.
Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce sun gano cewa ilimi ya taka muhimmiyar rawa a wajen kasashen da suka ci gaba, saboda gwargwadon iliminku gwargwadon ci gabanku. Gwamnan na jihar Oyo ya kara da cewa a shirye suke su haɗa kai da hukumar UNESCO don kakkaɓe jahilci a jihar Oyo. Hukumar UNESCO dai ta baiwa jihar Oyo na'urori masu ƙwaƙwalwa har guda 50 don fara yaƙi da jahilci. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Mun gode Hassan. Shirin rigakafi tambarin lafiya na nan tafi, amma a shakata da wannan waka tukunna.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
The Voice of America, VOA.
Haka ne, yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Ranar rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka. Nasiru Yakubu birnin Yaro gare ka.
Hajiya Jummai, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A ranar Juma'an nan ne 25 ga watan Satumba, hukumar lafiya ta duniya ta tsame Najeriya daga cikin kasashen da ke dauke da cutar shin inna wato polio. Biyo bayan samun tsawon lokaci na fiye da watanni 14 da aka yi ba tare da samun bullar cutar a fadin Najeriya ba. Samun labarin cewa Najeriya ta fita daga cikin wannan matsala na cutar shin inna yayiwa mahukunta masu ruwa da tsaki da kuma al'ummar Najeriya dadi baki daya. Ga kuma abinda wadansu daga cikin su ke cewa game da wannan nasara da aka samu na kawar da cutar shin inna daga Najeriya.
Nana Ibrahim Abubakar. To alhamdulillah mun gode wa Allah kwarai da gaske da muka samu wannan ci gaba na rashin cututtuka na kasa. Yanzu muna kara godewa Allah akan wannan hayat lafiya. Allah ya kare muka mu.
Sunana Maryam Abdullahi. Gaskiya na ji dadi kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Da fata Allah ya sa ta tafi kenan.
Sunana Rayanu Salisu. Gaskiya naji dadi a bisa wannan abu da ya gabata a bisa polio aka cire kasan Najeriya ba ta daga ciki kasashen wannan suke da cutar polio.
Sunana Kami Ahmad. Gaskiya naji dadi ba kadan ba da aka hada wani aka yaki wannan cuta daga Najeriya.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Bello Danbel. Alhamdulillah mun yi farin ciki sosai saboda shi cuta aka ce kun fita daga jerin wannan cuta ba ku tare da ita. Dole ne a matsayinka da dan Najeriya ka nuna farin cikinka ko mun ji dadi haka. Allah ubangiji kuma ya kare mu duka wasu cututtuka. Kowa ma ta iya kokarinta amma mafi akasari jajircewa ne yana daya daga cikin jama'a. An waya musu da kai kaman masu unguwanni da sarakuna da sauran mutane wanda suka waya mu da jama'a kai don kaga da ni kai na nan ban yadda da ita ba. Ina ganin kamar yaudara ne ko wani abu kuma sai daga lalle illolinta saboda an nuna gashi nan zahiri wanda ya kama ya faru da su sosai. Shi yasa na bada goyon baya 200 an diga ma yara na kuma na gani da ido na shugabanni suna diga ma yaran su. Shi yasa na goyi baya da kira ga masu unguwanni da jama'a gari suka bada hadin kai kuma mun ji dadi da Allah ya kore mu na ita. Amma har yau ina kira ga shugabannin mu kuma akwai wasu cututtuka masu illa wa kananan yara kuma da Allah a duba ka a gajiya saboda mun samu wannan tafita ta ta hito. Allah ya kuma awaigo wata bangaren ga shi kaman irin su kyanda da wasu tarin lalle da wasu cututtuka dai kananan yara kuma muna kira ga gwamnati nan ma ta juyo tunda kaga ni kaina ta shahe ne yau ga wuce kwana uku yarinya na wannan kyandan shine sanadin tahiyan ta duk da Allah shi ya kare mata kwana dawa. Muna kira ga gwamnati nan Allah ta juya wannan ko mun yi farin ciki da wannan Allah ya raba mu da wannan a juya kuma a duba wani bangaren.
Haruna A Isa bakin gada Bagare Funtuwa. Gaskiya wannan cuta da ta addabe mu ta shan inna da aka jajirce da fadakarwa da malamai wajen wa'azantowa da komai da sarakuna musamman masu anguwanni da suke bi suna jawo jama'a suna nuna musu muhimmancin wannan abu suna fahimtar da su ana ansan wannan abu. Gaskiya alhamdulillah mun ji dadi. Sai dai kuma akwai sorarina a kaba. Gaskiya akwai wasu cuka wanda suka fado yanzu san addabai mu musamman kaga bakon dauro da ake yi sannan da amai da guda wannan da yake addaba jama'a. Gaskiya muna roko muna neman alfarma da a dawo a ƙara taimakon mu kamar yadda aka yaki cutar shan innan nan haka amai da gudawa da bakon dauron nan a taimake mu shi ma a yake shi a fahimtar da mu duk da yake dai shi wannan yana da bambanci da shan inna. Wannan idan kuka zo in aka zo za a taimaki jama'a nema ma suke. Muna fata da Allah a taimake mu.
Hajiya Zainab Ibrahim uwa ce wacce ita ma ta nuna jin dadin ta game da samun wannan labari na kawar da cutar shan inna wato polio daga Najeriya. Ga irin yadda hiran mu ya kasance tare da ita.
To gaskiya wannan ka abun murna ne abun farin ciki matuƙa saboda wannan cuta ta polio da wato muke fama da ita wato ba wai muna fama da ita bane amma yanda ake tsoratar da mu akan polio din nan shi yasa wato ya zamana cewa duk hankalin kowa ya karkata akan polio shi yasa sai kaga ko wato yanda ake zuwa gida din nan ana yin allura nan ma gaskiya ni dai bana gudun abun domin mutane da yawa suna gudun wannan abu na polio amma ni ban taba kin wannan abu ba kuma kaga wato mun gode ma Allah da har Allah yasa wato aka ce yanzu kasar mu ba ta dauke da wannan cuta. Gaskiya kan abun godiya ne kaga yanzu nan zamu saki ranmu mun ga masu alluran polio ma za a daina tsangwamar su dan gaskiya yawanci har ta kai ga ana tsangwamar su ma idan suka shigo mutane sai ai ta ganin kaman ba abin kirki suka zo da shi ba amma gaskiya ni a na ra'ayi wannan wato abin kirki ne kuma abin murna ne kuma abin wato da zami marabu da shi ne sosai sosai.
Me zaki bayyana irin yanda iyaye suka anshi alluran rigakafin da kuma irin fadakarwa da aka dinge shekarar shekaru ana abu daya aje a dawo amma gashi kuma Allah ya sa an kai ga biyan bukata.
To gaskiya da wannan kam wato akwai har yanzu maganan da nake maka akwai wanda su basu ma yarda da akwai wannan cutar polio ba saboda mu dai a gargajiyance ana ce mata wato shan inna idan dai aka ga wannan cuta sai atnanin ko kaman abu ne da ya danganci iska ko wani abu makamancin haka saboda ka mutane da yawa ko a cikin birni ma su basu yarda da wannan polio din ba. To amma kuma mu dai tunda dai an riga an zo an wayar da kai an nuna mana kan cewa lalle wannan cuta akwai ta kuma ba ta da magani idan dai har ta kama yaro to sai dai kafar shi ta shanye babu wani abin da zamu iya ma yaro to kaga ai dole ne wato zamu so mu kare ƴaƴan mu zamu iyakacin bakin kokarin mu a matsayin mu na iyaye mu ga cewa wato mun ba mu ƴaƴan mu kula da ya kamata kuma kaga wato a gwamnati ta shigo ciki masu unguwanni sun shigo ciki mutanen gari kowa ya shigo ciki an samu dai wato an hada karfi da karfe wuri guda an samu an yaki wannan cuta an fitatake ta daga wannan kasa to mu ba abinda zamu ce sai dai mu gode ma Allah.
Ina da labarin cewa kaman a cikin ƴaƴanki akwai wanda aka yi tunanin cewa ya samu wannan matsala amma kuma daga baya ya aka yi ne.
Eh to gaskiya wato abin ne mai matukar daure ma mutane kai saboda kamar yadda na faɗa maka ni gaskiya ban taba kin wannan allura ta polio ba duk yara na ina musu wannan allura sai zamana cewa ina da yarinya mai kimanin shekara daya sai ta zo ta fara rashin lafiya ba ta iya tsayuwa kuma dai tana dai ta wasu alamun cututtuka dai haka da ba a gane kansu ba dai muka yi ta zuwa asibiti daga baya dai muka koma asibitin gwamnati aka zo dai aka yi ba wato ba wai an mai test bane dai sun ce dai ana tunanin kaman tana dauke da wannan polio din wato muka dai fara treatment na polio kuma daga baya aka zo aka yi test yake shi ka san gwajin ma da ake na polio din ba ma a nan ake ba an ce Ibadan ake yi aka zo aka dauki jininta da bayan gida aka ce za a je Ibadan ai test to muna nan dai muna dai ta treatment na polio kuma cikin wato ikon Allah bamu dade ba mu fi sati uku muna treatment ba kawai sai ta mike wato kaga Allah wato abin ya nuna cewa kenan ba wai polio din bane kaman dai abin ya so ya shafe ta amma Allah ya kawo abin da sauki kuma daga baya ma test din ya fito aka ce negative wato ba ta da wannan cutar ta polio
a lokacin ya kika ji
ka gaskiya nayi matukar farin ciki saboda ni abin da ya daure min kai saboda ni naga cewa dai ni dai ina ma yara na wannan dugon allura da ake kuma ni ba wai na faye bana yawan yawo da yara duk inda zan je ni yara na suna gida gaskiya saboda lokacin ma ina aiki ba ni ma da lokacin ziyara ko tafiye-tafiye saboda yara na koyaushe suna gida so abin yayi matukar bani mamaki da aka ce yarinya ta tana dauke da polio to amma kuma da yake Allah cikin ikon shi dai kuma yazo cikin sauki aka zo aka ce mana ba polio din bane.
To gashi kin yi bayani cewa kina zuwa wannan rigakafi sannan kuma baya ga rigakafin cutar shan inna akwai wasu rigakafi da aka yi ta yi ma ƙananan yara su ya zaki bayyana irin yadda ke kika dauki wayannan allurorin rigakafi.
Gaskiya waɗannan allurori suna da matukar muhimmancin gaske saboda kaga wato waɗannan allurori allura da ake rigakafi ne na cututtuka da suke kama yara wanda kuma idan har Allah ya kawo abin da tsotsai idan kaga kaman wannan bakon dauro idan ya kama yaro da sauki idan yaro ya samu wannan allura ta rigakafi sai kaga abin ya zo mishi da sauki amma idan har bai kai ga an mishi wannan allura ta wato rigakafin bakon dauro ba idan cutar ta zo sai kaga ta kama yaro da karfi sosai in ma da ƙarar kwana sai ga tayi sanadiyar mutuwar yaro to gaskiya waɗannan cututtuka wato allurori da ake gaskiya ni dai bana kin su ina goyen baya kuma ina kira ga iyaye mata da ma iyaye maza wato gaskiya su daure su bada himma su riki waɗannan allurar rigakafi domin babu wani abu na cutarwa a ciki abu ne na kare lafiya abu ne kuma na da za a rike shi hannu biyu domin kuwa ba mu da gatan da zamu mai yaran mu da ya wuce wato mu fara ba su kariya tun suna kananan su har su kai ga sun girma su ma sun zama mutane.
Abin da ya sauka kenan a wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin Jummai Ali ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shirin. Ga Baba Yakubu Makeri da rahotannin da wasu jaridan Ghana suka mai da hankali a kai.
Zan fara shirin jaridun ne ta jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito jawabin da shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya yi a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya inda shugaban na Ghana ya yi kira ga Isra'ila da ta gaggauta daina gine-gine a yankunan Palestine a yayin da ake kokarin warware takaddama tsakanin ƙasashen guda biyu. Jaridar ta ce da yake ci gaba da jawabin nashi a jiya Laraba. John Dramani Mahama ya ce Ghana tana ga wuyan bayan sasantawar ƙasashen biyu. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaba Mahama da ya dora muryarsa ne akan kira da ake yi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta rika shiga tsakanin kasashen guda biyu wanda ita kadai ce hanya mafi inganci da duniyar yau ta fi amincewa da ita. Har yau jaridar Daily Graphic ta bugo hurucin shugaban hukumar zaben Ghana Mrs. Charlotte Osei inda take matashiya cewa hukumar ta ne ba za ta yadda da hayaniya daga wata kungiya ba. Jaridar ta ce wata kungiyar matsin lamba ta Let My Vote Count Alliance ita ce ta yi niyyar mamayen harabar hukumar zaben don shigar da bukatar ta na sake takardar rajistar kasar kafin babban zaben shekarar 2016 saboda akwai kurakure da aka gano a cikin tsohuwar rajistar. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ita kuma ta rawaito babban kotun birnin Accra a karkashin jagorancin alkali Justice Gertrude Tukono inda ta yi watsi da karar da wasu alkalai na babban kotu 14 da wasu alkalan kananan kotuna da aka gano su a wani bidiyo suna karban cin hanci akan roƙonsu da kotu ta hana kwamitin da babban alkali Mrs. Georgina Wood ta kafa ya binciki wannan tuhuma da ake musu wanda wani dan jarida Anas Almiyau Anas ya yi a wani bidiyo. Jaridar The Chronicle ta ce wannan mataki da kotun ta dauka na yin watsi da wannan kara da alkalan suka kai gabanta hakan kuwa zai baiwa kwamitin daman ci gaba da binciki waɗanda aka gano su a cikin wannan bidiyo fi a ciki. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times ta rawaito alkaluma ne da ministan harkokin cikin gida Mr. Mark Owen Wayongo ya bayyana akan yan gudun hijira da ke zaune a kasar Ghana sun haura 20,000. Jaridar ta kara da cewa da yake bayyana wa'innan alkaluma a wani taron yan jarida a birnin Accra, Mako Yongo ya ce har zuwa watan Agusta na wannan shekara Ghana na da adadin yan gudun hijira daga kasashen yammacin Afirka da yawansu ya kai 20,088.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana sharhin jaridun Ghana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu.
Assalamu alaikum BOA mai magana Alrab Kana Gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ina ta Najeriya muna cika shekaru 55 da samun yancin kai da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah. Allah ya zaunar mu da ƙasarmu lafiya da fatan kudu da arewa za su ci gaba da fahimtar juna kuma ƙasa a matsayin ta dunkulalliya ƙasa mai suna Najeriya. Wannan babban abu farin ciki ne. Allah ya sa mu dace. Na gode da Tazarar Kana Gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. To mun yi murna Allah ya kawo mu shekara 55 da samun yanci. Amma a gaskiya mun samu koma baya saboda ka duba railway ka duba filin jiragen sama inda gaba ɗaya babu shi filaye na railway gaba ɗaya mutane sun mallake ya zama nasu ka duba hanya babu shalda ba komai akwai kudin wannan da ake gyara a hanya za ta ga laborori yanzu ba laborori ba kowa an ɗeba kuɗi an cinye an kori mutane a wannan lamari kan ba ci gaban Najeriya. An koma baya ne sai dai Allah ya kawo mana mafita kamar yadda muka samu wannan gwamnati mai adalci huta lafiya mai magana ubafancin direban trailer da ke garin Magamagumo Toro local government house state.
To sai kuma takaitattun labarai da Usman Kabar zai karanto.
Gwamnatin Burkina Faso ta ce tana nan tana da labar janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin da bai yi karko ba dan ya mika wuya. Wannan magana ta fito ne kwana ɗaya rak da ya nemi mafaka a ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar. Shugaban Falastinawa Mahmud Abbas a jiya Laraba ya yi kira ga duniya da su ba wa Falastinawa kariya. Shugaban Falastinawa ya yi wannan kiran ne a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce Falastinu ba za ta ci gaba da mutunta tsohuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya ta Oslo shekaru 20 da suka wuce ba a tsakaninsu da Isra'ila.
To masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan sauran abokan aiki Jummai Ali nake mana fata alheri a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.